أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bayan haka yan uwa muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa yarda shi da aminci wa shi nufaci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka. muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba yayi mana muwafaqa da dace cikin abin da muka gabatar da wanda zamu gabatar ya sai da hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba. matashi darasin mu yau insha Allah zai kasance muqaddima ce ta shi mawallafin littafin. wato in yace muqaddima yana nufin gabatarwa, wanda a cikin muqaddimar zai yi takaitaccen bayani dangane da abin da littafin ya kunsa. muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana muwafaqa ya kuma dakatar da mu. a farkon muqaddimar sai malam yace hisnul muslim. idan yace hisnul muslim yana nufin wani karo da musulmi ke da shi, domin akan ce hisnu shine ganuwa, kuma dabi'ar ganuwa shine ta bawa al'umma kariya daga farmaki na abokan gaba, domin akan yi ganuwa a kewaye gari saboda samun aminci da zaman lafiya da nutsuwa, wanda idan babu wannan ganuwar komai zai iya faruwa. abokan gaba za su iya kawo wa al'umma hari a lokacin da suka so suka ga dama, amma idan akwai ganuwar sai a samu nutsuwa da kwanciyar hankali a samu zaman lafiya, wanda cigaban al'umma kacu kam na dorewa idan akwai zaman lafiya a cikin al'umma. amma idan akwai tashin hankali, akwai fadace-fadace da yaƙe-yaƙe, to ba maganin zaman lafiya a cikin al'umma. to sai ya zama mutum na fuskantar irin wannan barazanar a addinance a wurin shaidani. shi yasa Allah yake gaya mana cewa inna shaitana lakum aduwwun fattakiduhu aduwwa. lallai shaidan makiyinku ne, abokin gabarku ne, fattakiduhu aduwwa, ku rike shi a matsayin abokin gaba. saboda me? inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. shaidan yana kiran mabiyan shi ne waɗanda suka ansa gayyatar shi, suka yarda da abin da yake faɗa ba don komai ba sai don su zama 'yan wuta. a wata ayar sai Allah yake ce mana afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. yanzu za ku rike shi da shi da mabiyan shi su ne matsayin masoyanku min duni ba ni ba, wa hum lakum adu, alhali abokin gabarku ne, makiyinku ne, baya san ku. bi isalil zalimina badala. tir da canji irin wannan ga azzalimi. wa ake nufi azzalimi anan? shine mutum da zai zalunci kanshi. Allah madaukakin sarki shine masoyinka na gaskiya, manzon Allah shine masoyinka na gaskiya, dan duk wanda ke son ka a rayuwa bai yi kamar ubangijin da ya halice ka ba. duk wanda yake son ka a rayuwa bai yi ya manzonka sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba, ya fi son ka sama da kowa a duniya. to idan har mutum ya bar karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya bi karantarwa ta shedan, to kaga ya dauki wani canji, kuma canjin muni yake da akwai. to har idan kana neman azzalimi mai zaluntar kanshi wanda bai san ciwon kanshi ba, to sai ka duba wanda ya bi karantarwa ta shedan ya bar karantarwa ta farin jaka da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. to wannan ya sanya idan har shedan shine babbar barazana a rayuwar mu, wanda kuma rantsuwa yayi rantsuwa cewa la aqudanna lakum siratal mustaqim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وأن أيمانهم وأن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ياتي ديدي تتن تفلكي واند الله يشنفدا واند باي نقل زاسو يتفيا دومين سادوا درحمر الله تشدين يتي زي زونا زمن درسا أكم ونحن لا أكاو دنا أنا أكوي أسلوبي نرمزوا أكوي لا ملكسمي يتسي لا tana matsayin rantsuwa. sannan akwai nunu taukidi, shine aqudanna, wato kamar kace wallahi tallahi billahi ko kace na sha alwashin sai nayi abu kaza to haka ya rantsuwa la aka udanna lahum siratal muslimin wannan yana magana da Allah madaukakin sarki wannan hanyar da ka shimfidawa bayinka su tafi zuwa aljanna ni kuma zan je in kasa an tsare na ga mai wucewa thumma la'atiyannahum min bayna aydihim zan zo musu ta gaban su wa min khalfihim in zo musu ta bayan su wa an aymanihim in zo musu ta daman su wa an shama'ilihim in zo musu ta hagun din su wala tajidu aktharuhum shakirin ba za ka samu mafi yawancin su masu godiya ga Allah madaukakin sarki ba mun sha bayani idan an ce ash-shukru ba ana nufin ka daga baki ka ce alhamdulillah ba ina fata muna ganewa yanzu sai aka ce ma wani mata ka ta haihu kuma an sauka lafiya sai ka ce alhamdulillah shikenan ya isa a'a ai aiki ya same ka wani irin tarbiya zaka bawa yaron da aka haifa maka tarbiyantar da shi kamar yanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi umarni to wannan shine ash-shukru sai aka ce wani an aiko ma kudi naira 100,000 kyauta sai ka ce alhamdulillah dama ba ni da kudi ina cikin halin gagalikai a kuma sai a ga wannan 100,000 kaje kana sabawa Allah a cikin ta wannan ba shine ash-shukru ba ya zama a cikin kudin da aka aiko ma karka yarda kwandala ta yi ciwon kai wajen sabawa Allah wannan shine ash-shukru amma da yawa sai ka sawa mutane an abu ya faru ce alhamdulillah mun gode wa Allah wannan baya wadatarwa shi yasa shi dan yace wala tajidu aktharuhum shakirina ba za ka sawa mafi yawancin ƴaƴan adam suna gode wa Allah ba ina fata muna ganewa to idan muna fuskantar barazana irin wannan kamar yanda nassin alqur'ani ya tabbatar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ga hatu babban abokin gaban mu shine shedan wanda baya son mu da alheri gurin shi mu shiga wuta gurin shi Allah ya fishi da mu yanda Allah ya fishi da shi gurin shi Allah ya mana azaba irin yanda ya mara azaba a cikin rayuwar mu na cikin hadari domin abokin gabar ka mutum wanda ke kokarin ya kama hari babban gurin shi ya kashe ka idan ya kashe ka zan ci ya kare wutar da za a sanya ka ko aljanna da za a sanya ka ba a hannun abokin gaban ka suke ba abokin gabar ka yana da tasalludi yanda zai yi da kai in yayi nasara akan ka bayan ya kama ka kana da rai amma idan ka mutu ba abin da zai iya maka watakila cin zarfin da zai iya ma bayan ka mutu ya maka musula gagawarka ya daddatsa ka ko ya yanyanki naman jikinka ko ya cinna ma wuta ko ya rika janka a ƙasa ko ya jefawa dabbobi su kace-kace da kai wannan duk bayan ka mutu ne ihun ka banza ne to amma idan ka mutu wanda ke da ikon sarrafa rayuwarka yayi maka azaba in ka saba mar ko ya baka ni'iman aljanna in kai masa da'a a hannun wa yake a hannun Allah madaukakin sarki Allah shi ke da wannan to babban abin hadari anan sai Allah madaukakin sarki ya barka idan har ka zaba hanyar shedan sai ka rayu yanda kake so inda kaga dama zaka iya rayuwa shekara 50 60 70 80 90 100 har ma ka rayu sama da shekara 100 sai Allah ya kyale ka yanzu shedan shine abokinka shine abokin lalawarka shine abokin kasawarka idan ka je gobe alkiyama kuma sai Allah ya hada ka da kai da shedan a hanya daya ai ba za ka ce baka mutuwa ba za ka mutu tunda Allah ya ga annabin shi innaka mayitun wa innakum mayitun kai din zaka mutu su ma mutuwa za su ko ku afa in mitta fa humul khalidun suna gurin manzon Allah ya mutu su huta manzon Allah ya mutu su huta saboda da'awan manzon Allah ta ishe sai Allah ya ce masa afa in mitta fa humul khalidun ya Muhammad idan ka mutu su za su dawama ba sa dawama yanzu manzon Allah yayi wafati waɗanda suke fatan manzon Allah ya mutu su huta suna ila yanzu su ma su mutu kuma kowa ya gamu da abin da ya aikata a yanzu shi yasa Imam Shafi'i Allah ya masa rahama ya fuskanci barazana a lokacin da yake isar da sakon Allah wasu na yunkurin su tare shi su doke shi wasu na yunkurin sa shi a kaso su rufe shi wasu na yunkurin kashe shi har ma ana addu'a ku bari in ya mutu sai mu huta sai ke cewa tamanna rijalun an amuta fa in amut fatilka sabilul lasfiha bi awhati tamanna rijal mazaje suna gudu suna guri an amuta in mutu su huta sai cewa fa in amut inna mutu fatilka sabilul lastu fiha bi awhadi wata hanya ce na shiga ba ni kadai zan shiga ba kai ma da kake fata kake burin ummatu kai ma zaka mutu ashe mahama qala al umr ya'ti al ajal duk yanda rayuwa ta yi tsawo sai ajali ya zo duk yanda za a ce mutun ya tsufa ya tsufa har ma ya kai ana cewa a garin ba mai shekarun shi shekara 100 da kaza wato sai ka bincika sai ka ji an ce ina ya rasu shi kidan wuri walau ishta'alfan thumma alfayn ba'dahu fala budda min yawmin tasiru ila kabari da mutun zai rayu shekara 1000 ya saki rayuwa shekara 2000 bayan wannan 3000 kenan to fala budda min yawmin tasiru ila kabari ba makawa sai an samu radda zaka je zuwa kabari to wace hanya zaka bi don kare kanka daga barazana ko sharrin shedan wanda burin shi ya bata rayuwanka a nan duniya idan kai mai hankali ne mutumin da ke kokarin ya bata ma rayuwa a nan duniya baka daukar shi a matsayin mai son ka sai ka gane mutum ne maka zagon kasa a cikin aikin ka da gwamnati da kake yi fatan da yake a kama ka da laifi a kore ka sai ka ce to na san zaman da zan yi da wani sai kai takatsantsan da shi a'a sai ka gane mutum yana mamakin shi a cikin kasuwancin ka abinda yake kokarin ya sabbaba ma mushkila ka samu asara baka taba daukar shi a matsayin amini idan har zaka ji ciwo in an taba duniyar ka an taba abin da zai tasiri a gangan jikinka mafi dacewa to ka ji ciwo in an taba lahirar ka domin asarar duniya iyaka gare ta amma asarar lahira fa ba ta da iyaka to shi kamata ya mutun ya dauka kamar yanda Allah ya faɗa cewa fattakizuhu aduwa kulki shedan a matsayin abokin gaba to shine sai mawallafin littafin hisnul muslim ya rubuta waɗannan azkar ingatattu daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda karanta su tsare su irin yanda manzo Allah ya koye su babu ko shakka shine zai ba mu kariya daga barazanar shedan ina fata muna ganewa shi yasa ambaci littafin nabi hisnul muslim wato kamar wata katanga ko karo ko ganuwa na mutum musulmi domin kare kanshi daga barin barazana ko sharrin shedan Allah ya mana muwafaka sai ce mana muqaddima innal hamdalillah mu sani dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode mar tare da yaba masa cikin ayyukan shi wa nasta'inu muna neman taimakon shi saboda abubuwa da yawa ba ma iya yawa sai idan Allah madaukin sarki ya iya mana wa nastaghfiruhu muna neman gafaran shi wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunan mu wa sayyiati a'malina da munanan ayyukan mu man yahdihillahu fala mudilla la wanda Allah ya shirye shi da shi babu mai batar da shi wa man yudlil wanda ko Allah ya batar da shi fala hadiya la baka da wanda zai shirye da shi wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa ba wanda ya cancanta aka daita da bauta sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika la bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan ina mai shaidawa annabi muhammad abduhu bawan shi ne wa rasuluhu manzon shi ne sallallahu alaihi sirran Allah su tabbata gare shi wa alihi wa ala alihi da alayen shi wa ashabihi da sahabban shi wa man tabi'ahum bi ihsanin da waɗanda suka bi su da kyautayi ila yawmiddin har zuwa ranar sakamako ranar sakamako shi yake shi da shi ranar addini shi ne ranar lahira na fata muna ganewa Allah maɗaukin sarki ke faɗa cewa shi ne maliki yawmiddin ko kuma maliki yawmiddin shi ne mamallaki a ranar sakamako wace rana ce ranar sakamako a yawma la tamliku nafsun li nafsi shay'a wal amru yawma idhin lillah ita ce ranar da wata rai ba ta mallakar komai ba wanda ya isa ya magance maka wani abu yawmun la bai'un fihi wala khullatun wala shafa'a rana ce da ba maganan sayi da sayarwa bare ka ce kafuwa na kuɗi kafi sanin kasuwanci wala khulla ba maganan abuta bare ka ce wani abokina ne na san ba ni da barazana a wannan bangaren wala shafa'a ba maganin ceto ko kamun kafa bare kai tsammanin cewa ina da suwani wani kansila dan uwana ne ya sanni ko ciya min ko wani soja ko wani kasan ko wani gwamna duk ba maganan wannan a wannan rana to sai ya zama ita ce yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idin lillah al'amarin baki dai a wurin Allah yake wa sallama tasliman kathira Allah ka aminta da su aminci mai yawa amma babu bayan haka fa hada muktasar wannan littafi ne takaitacce ikhtasartuhu na takaito shi min kitabi daga littafi na adh-dhikru wad-du'a wal-ilaj bir-ruqa min al-kitabi was-sunna malamin ya da littafi da yayi babba ya samar suna adh-dhikru wad-du'a yana nufin ambaton Allah da addu'a wal-ilaj da kuma yin magani bir-ruqa ta hanyar tawila amma mai al-kitabi was-sunna karkashin karantarwar al-qur'ani da hadisi da haka sai ga akwai bukatun ya fito da wasu hadisai da wasu azkar da addu'o'i waɗanda suke da alaka da rayuwar mu ta yau da gobe yace iktasartu fihi qisman azkar sai na waro bangaren azkar a wancan littafin li yakuna khafifal hamli dan ya zama mai saukin dauka fil asfar a lokacin tafiye tafiye dan mun duba littafin hisl muslim baya da girma ta bangaren hajjabi duk da yake yana da girma ta bangaren daraja da matsayi saboda abin da ya taro na ingantattun hadisai da azkar daga manzo sallallahu alaihi wa sallam wa qad iktasartu ala matan adh-dhikri na takaita akan matanin ambaton kawai wa iktafaitu fi takhrijihi na wadatu wajen takhriji idan an ce takhriji wato a fitar da hadisin a gane ingancin shi domin akwai hadisi sahihi shine hadisi wanda yake ingantacce akwai hadisin da bai kai hadisi sahihi ba ana ce da shi hadisi hasan hadisi sahihi kafin ya zama sahihi yana taka martabobi ne guda biyar amma hadisi hasan shi ma martaba biyar yake takawa sai dai bambancin su da sahihi mazajin da suke ruwayan hadisi sahihi sun fi karfin harda sama da mazajin da ke ruwayan hadisi hasan sai shi to sai nawa datu sai kuma hadisi na uku shine hadisi da'ifi hadisi mai rauni yace to nawa datu fi takhrijihi bi dhikri masdarin aw masdarayn zan ambaci masdari dai ko masdari bi idan ya ce masdari yana nufin asali ko tushe mimma wujida fil asli cikin abin da aka samu a asali wa man arada ma'rifata as-sahabi wanda yake nufin yasan sahabi aw ziyadatan fi at-takhrij ko kuma yana son karin bayani wajen matsayin hadisin ta fuskan takhriji fa alaihi birruju' ila asali to kuma sai ya koma zuwa ga asalin da aka fitar wa as'alu Allah azza wa jalla ina roƙon Allah mai girma da daukaka bi asma'il husna da sunayen shi kyawawa wa sifatihi al'ula da sifofin shi madaukaka an yaj'alahu khalisan li wajhihi al-karim ina roƙon Allah ya sanya littafin ya zama tatacce ne don shi ma'ana Allah ya ansha aikin bisa ikhlasi wa an yanfa'ani bihi fi hayati mawallafin littafin yace ina roƙon Allah ya amfanar da littafin ya amfanar da ni littafin fi hayati a rayuwata wa ba'da mamati da bayan rasuwata wa an yanfa bihi man qara'ahu ina roƙon Allah ya amfanar da wanda ya karanta littafin aw qaba'ahu ko ya buga shi aw kana sababan fi nashrihi ko ya zama dalili ko sababi wajen yaduwar littafin innahu subhanahu wa li zalika wal qadiru alayhi Allah madaukakin sarki mai iko ne akan hakan majibincin al'amar haka ne yanzu addu'ar da malami yake yi ba ta takaita gare shi ba a hatta mu da zamu karanta malami da roƙon Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu littafin a lokacin da muke da rai ya amfanar da mu shi bayan mun rasu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin mawallafin littafin shine sayyid ibn ali wahab al-qahtani sai shi fadlu dhikri fadlan ambaton allah qala allah ta'ala allah madaukakin sarki ya fada cewa fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun fadhkuruni ku ambace ni adhkurukum ni ma zan ambace ku nan fadhkuruni umarni ne daga Allah domin a yaran larabci ana cewa udhkur fi'lu amrin abinda aka baka umarni kai fa dhkuruni ku ambace ni menene jawabin umarnin ko menene sakamako in kun yi mun fahimta domin kakan iya cewa yaro in ka aike shi misali isauri ka dawo in baka abu kaza in baka abu kaza shine jawabin isauri ka dawo menene hikimin kai sauri ka dawo akwai wani aiki anan shi ma sai Allah ce fa dhkuruni ku ambace ni adhkurukum ni ma sai in ambace ku Allah madaukin sarki ya ambace ka ambato na alheri wani alheri ya wuce wannan wani babban mutum mai daraja a duniya yakan ambace ka a cikin mutane ko majalisar shi sai ka ji dadi kun fahimta misali na sha fadan wannan nake cewa ka kaddara akwai sanayya tsakanin kai da wani gwamna ko shugaba sai mutanen garin ku su kai masa ziyara ko da bai san kowa a cikin su ba sai aka ce ai ɗan gari kaza ne suka zo su gaishe da kai sai shi ai ko ina da amini ko akwai wani mutum da na san shi mai suna wani yana nan ce yana nan da ran shi ranka da ni idan an zo an gaya wannan mutum ai har sai da gwamna ya tambaye ka zai ji dadi a ranki ce ashe bai bance ni ba to yanzu ka duba Allah madaukin sarki zai ambace ka amma da wani sharadi ka ambace shi sai ya ambace ka sannan ya ce washkuruli ku gode min a cikin ni'imomin da nayi muku wala takfuruni kada ku kafirce min wani irin kafirci yake nufi anan wato shine butulci idan an ce mutum butulu mutumin da za a yi mar bai san an yi mar ba shekki shi da shi butulu idan Allah ya baka ni'ima sai ka saba wa ni'imar da Allah ya baka to sunanka butulu shi yasa Allah ya buga mana misali yake cewa wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un Allah ya buga mana misalin alqarya wanda ke cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa da yalwar rayuwa madadin su bautawa Allah su zage dan tsaye su iya iya wasu a sai suka yi wasa da ni'imar da Allah ya ba su suka saba wa Allah suka hole sai wannan ni'imar ta canza ta koma azaba dubi Allah ce fa kafarat bi an'amillah sai so kafirce wa ni'imar Allah fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un sai Allah ya dandana musu tufafi da tsoro da yunwa tashin hankali saboda abin da suke misali mu duba abubuwan da ke faruwa a ƙauyukan mu a da lokacin da ake zaman lafiya ake cikin yalwar rayuwa a lokacin da mutane babu abin da ke damun su kwatankwacin abin da ke damun su a yanzu idan aka ce an kakance an samu amfanin gona masu yawa zaka samu akwai wasanni da ake a ƙauyuka ce ƙauye kaza ana wasan gida to in ka je wurin wasan gidan nan ba shirita da ba za ka gani ba zaka samu akwai masu wasan dambe akwai masu wasan kokowa akwai masu wasan shadi banda abubuwa na rashin tunani kuma kawai amfani aka samu mai yawa aka sai za a yi da shi sai a wagarar da shi a wannan wuri me ba kun a gode wa Allah madaukakin sarki ka shuka tiya daya ta gero Allah ya mata albarka ya baka wajen buhu 50 in zaka sai buhu 50 nawa zaka sai to da yawa zaka samu daga cikin mutanen mu wani Allah zai bashi wadata amma sai ya amfani da wannan wadatar ya saba wa Allah matuka to shine anan sai Allah yake ce mana washkuruni ku fa gode mini wala takfuruni kada ku kasace mini yani abin da yake nufi udhkuruni bi da'a ku tunani ta hanyar yi min da'a da tsari ka'idoji na adhkurukum bil maghfira ni kuma zan tuna da ku ta hanyar yi muku gafara da ya taimake muku fa haqqun 'ala Allah haƙƙi ne ga Allah madaukakin sarki an yadhkura man yadhkuruhu ya ambaci wanda ya ambace shi faman zakarahu fi da'a duk wanda ya ambaci Allah a cikin ayyukan da'a zakarahu Allahu bi khairin Allah zai ambace shi da alheri wa man zakarahu fi ma'siya wanda kuwa ya tuna da Allah ya ambace shi cikin saba mar zakarahu Allahu bil la'ana to Allah zai ambace shi da tsinuwa wa su'id dar da mummunan makoma mun fahimta da kyau muqaddara mutumin da zai zo ya karanta alqur'ani yace bismillahir rahmanir rahim ambaton Allah ne tuba ku shakka Allah zai ambace shi ambaton alheri mutumin da zai yanka sai ce bismillahir rahmanir rahim ce bismillah sai yanka Allah zai ambace shi da ambaton alheri amma mutumin da ya dauki kulbar giya zai sha sai ce bismillah sai sha azaba Allah zai masa saboda akwai nau'i na izgili ya zaka dauki kulbar giya kai bismillah ina fata muna gane wakila wasu malaman suka ce abinda ake nufi udhkuruni fi ar-raha ku kasance masu ambatuna lokacin da ake cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali adhkurukum fil bala sai in tuna da ku a lokacin da musifa ta same ku amma in kun yi la'akari da yawa daga cikin mu muna rafkanuwa daga barin ambaton Allah in ana zaman lafiya idan kaji mutun ya fara wayyu Allah Allah ka shige mana gaba Allah kai mana maganin wannan abin to an samu kai cikin halin kakani kai amma lokacin da ake zaman lafiya komai na tafiya daidai to mutum sai mance da Allah kuma wannan haka dabi'ar dan adam take mancewa yake da Allah in samu wadata har ma da zaka tunatar da shi addinin musulunci na bukatan abu kaza da abu kaza da abu kaza sai dariya ya kalle ka ko ba ma fahimtar haka muna iya gane ba yanzu ka duba mutum ko rashin lafiya yake ya dinga wai 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 Allah mana sauƙin wannan abu amma watakila rashin lafiyan kafin ta same shi musabbabin abin da ya sabbaba ta saban Allah yake wanda kafin wanda lokacin in ka gaya mar ba zai yarda ba zai amince ba yani abin da yake nufi ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran katira ya ku waɗanda suka yi imani ku ambaci Allah ambato mai yawa yani abin da yake nufi udhkurullaha bil lisan ku ambaci Allah da harshe wa dhkuruhu fil ahwali kulliha ku ambaci Allah a halayenku dukkansu mun fahimta da kyau da Allah mukaddara in muna son mu cika rayuwarmu da alheri na taho daga gidana zan zo masallaci ni kadai maimakon in yi shiru in bawa shedan dama ya sanya min wasu wasi ya tuno min da abu kaza da abu kaza da abu kaza sai na shagaltu da la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ina yi akan harshe na bai fi mun alheri ba ina gida misali girki nake yi maimakon in tsaya shedan ya shigo cikin lamari na sa rika waka sai in shagaltu da tilawon alqur'ani cikin abin da na haddace naje islami an koya min har da kaza ko kuma an bani har da shafi kaza ina kokarin rana kaza zan kai har da wannan awa daya da yar uwa za ta kwashe ko awa daya da rabi tana girki in ta rika maimaita wannan har da tata ba ta je tsuntsaye da yawar dutse dai kenan ba idan bata karanta alqur'ani ba bata yi ambaton Allah ba bakinta zai shiru ba yi shiru dole sai shedan ya rabo ya saka mata wani abu a ranta wanda karshen abin ya zama abin kunya gare ta li'anna al-insan saboda mutum la yakhlu baya kadaita imma an yakuna fi ta'a ko dai ya kasance a cikin ta'a aw fil ma'siya ko ya kasance a cikin halin saban Allah shine ma'siya aw fil ni'ima ko ka same shi a cikin wadata da kwanciyar hankali aw fi shidda ko kuma cikin tsanani da wahala fa idza kana fi ta'a idan mutum ya kasance shi wa Allah biyayya yambagi an yadhkurallaha ta'ala yana kamata ya ambaci Allah madaukin sarki wa yuqirru bil ikhlas sannan kuma ya furci da ikhlasi wa yas'aluhu al-qabula wat tawfiq ya roki Allah madaukin sarki ya anshi aikin shi yayi masa muwafaqa fa idza kana fil ma'siya idan ya kasance a cikin aikin sabo ne yambagi an yadhkurallaha ta'ala ya fa kamata mutum ya ambaci Allah madaukin sarki wa yas'aluhu at-tauba wal maghfira mutum ya tuna cewa Allah na kallon shi ya roki Allah tuba da kuma gafara fa idza kana fi ni'ima idan ku mutum ya kasance a halin wadata yadhkuruhu bi shukri to sai ya ambaci Allah ta hanyar godimar Allah ni'ima kaza da kai mun na gode kuma ya amfani da wannan ni'imar wajen bautawa Allah wa idza kana fi shidda idan ku mutun ya samu kanshi a cikin halin tsanani halin wahala halin babu ya dhkuruhu bis sabri to sai roki Allah madaukin sarki ta hanyar as-sabr shine hakuri kar mutun ya zama mai kasawa kar mutun ya zama mai korafi kar mutun ya zama mai yawan surutu idan ka samu sai a ji shiru in ka rasa kuma ka ishi kowa da surutu shi sa idan muka duba yanayin rayuwar da ake ci a yanzu wasu mutane sukan baras da ladansu jarraba ce Allah ke jarraban al'umma kuma a cikin wanda ake jarrabawa akwai wanda za su jarrabawan wallahi akwai masu faduwa wani in ya fito baya da shi amma baka taba gane ya babu bai da shi zai mika al'amarin shi zuwa ga Allah madaukakin sarki amma wani majalisi goma zai zauna so goma zai wannan magana ai yanzu ana cikin halin da gane kai wannan bala'in ya isa abu kaza yau ma ya ƙara kuɗi yau ni wannan al'amarin ya za'i wanda kace kai kokin zuwa gare shi bai iya magance maka karshen ta cikin kai kokin ka soki wanda bai cancanta ka soke shi ba ashe wa ya kamata ka kai wa al'amarin wanda zai iya magance maka idan kana ganawa tsakanin kai da mahaliccinka Allah kana kallon halin da muke ciki Allah kai mana magani Imam al-Bukhari Allah masa rahama tafiya yake wajen neman ilimin hadisi sai ya tsinci kanshi a cikin sahara mai zafi shi yana jin kishirwa dokin shi kishirwa ya kai halin da kusan ya fara galabaita kuma ya san tsakanin shi da garin da zai je da nisa abutar da yake dauke da ita yana tsammanin akwai ruwa ashe babu ruwa yayi tattalin ruwan ne sai ya rage tafiyar sannan ya sha ruwan dan ya karasa zuwa garin karshe da yaji kishiwa ta kai matukar wahala sai ya dauko salkashi ya daga baki ya sha ruwa sai ji babu ruwa sai roki Allah madaukakin sarki ya bashi ikon daurewa da abin da ya jarrabe shi dashi wanda a lokacin zai iya roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi ruwa to amma ya san rashin ruwan jarabawa ce sai roki Allah madaukakin sarki ma damar jarabawar na da amfani Allah ya arzuta shi da hakuri sai aka jarabe ka da kuncin rayuwa a yau da halin babu ta dayuwa jiya baka ci abinci da daddare ba yau baka samu abin karin kumallo ba baka da wanda zai baka gana ka bai da lafiya baka da kudin magani akwai wasu na tsammani a wurinka sun zo babu tashin hankalin ya isa irin waɗannan mutanen su aljanna take kallo amma waɗanda suke hakuri ba su fallasa rayuwarsu ba ba su kai kuka wurin wani ba sun yi hakuri sun bar al'amarin tsakanin su da Allah to irin su aljanna ke kallo sai ta roki Allah Allah irin waɗancan mutanen masu hakuri su nake roƙon ka kawo su cikina mun fahimta da kyau to dan haka sai mutun ya zama mai hakuri wakila wata fadan aka ce udhkurullah ku ambaci Allah ma'ana afnau alaihi darujul qana ku yabi Allah da nau'u an yabo min at-taqdisi na tsarkake shi wa tamjidi da girmama shi wa tahlili da yin haylala wa takbiri da yin kabbara wa ma huwa ahluhu da duk abinda Allah madaukakin sarki ya cancanta yabe shi wa aksiru zalik kuma ku yawaita haka idan kun tashi ambaton Allah kar ku yi kadan ku yi dewa waye juz yana halatta a an yurida bizikri ikfaruhu abinda Allah yake nufi da ambaton anan yawaitawa kathirul ikbali al ibada mutun ya zama mai yawan fuskantar ibada a rayuwar shi a same shi mai yawan tsare sallah mai yawan karatun alqur'ani mai yawan istighfari mai yawan haylala mai yawan salatin manzo Allah mai yawan sada zumunta kuma ya zama mai yawan afuwa da yafiya in kai masa fa inna kulla da'a domin kowane aikin da'a wa kulla khairin da kowane aikin alheri min jumlatul dhikri yana cikin jumlar ambaton Allah madaukakin sarki shi yasa Allah ce wa dhakirina Allah kafiran wa dhakirat masu ambaton Allah da yawa maza wa dhakirati da masu ambaton Allah da yawa mata a adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah madaukakin sarki ya yi musu tafalin gafara da kuma lada babba ya'ani abin da yake nufi alladhina yadhkuruna Allah ta'ala bil lisan waɗanda suke ambaton Allah madaukakin sarki da harshe min ar-rijal wan nisa daga cikin maza da mata wa hadha fi maqamil madhi wannan fa a matsayin yabo ne lidh-dhakirina wadh-dhakirat ga masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata wa dhakirullaha katira mai ambaton Allah da yawa man la yakadu yakhlu min dhikrillahi biqalbihi aw lisanihi aw bihima shine mutumin da kusan baya daina ambaton Allah ko dai da zuciyar shi aw lisanihi ko da harshen shi aw bihima ko kuma da su guda biyun baki daya ma'ana zai ambaci Allah da harshen shi zai ambaci Allah da zuciyar shi ko kuma yana ambaton Allah da harshen shi yana ambaton Allah da zuciyar shi wa qira'atul qur'an karanta alqur'ani wal ishtighal bil ilmi wadh dhikri da kuma shagaltuwa da neman ilimi da ambaton Allah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsila da aminci sabbata gare shi ya faɗa cewa man istayqadha min nawmihi ay wa ayqadha imra'atahu wa sallaya jami'a rak'ataini kutiba min adh-dhakirin Allah katiran wadh-dhakirat man istayqadha min nawmihi wanda ya falka daga baccin shi da dare wa ayqadha imra'atahu kuma ya tada matar shi wa sallaya jami'a rak'ataini da shi da ita suka yi sallah raka'a biyu kutiba min adh-dhakirin Allah katiran wadh-dhakirat za a rubuta su daga cikin masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata wa idha wazaba al-insan idan mutun ya mayar da hankali alal adhkaril ma'fura a bisa zikiri wanda aka samu daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabahan wa masa'a ya zan mutun yana yi safa da yamma wa fil awqati wal ahwalil mukhtalifa kuma yana yi a cikin lokuta da halaye mabambanta lailan wa nahara dare da rana kana min adh-dhakirin Allah katira to ba ku shakka zai kasance daga cikin masu ambaton Allah ambato mai yawa to shi lizintar ambaton Allah safi da yamma shi yasa mutum ya yi kanshi tsari wato kar mutum ya zama rakananne a ce rana ta fito ta fadi baka da wani gudunmawa da ka ba wa rayuwanka a addinin shi na ambaton Allah Allah yake cewa wadhkur rabbaka fi nafsik ka ambaci ubangijinka a ranka tabarruan kana mai kalkastar da kai waqifa a boye wa dunal jahari ba tare da ka bayyana da karfi ba min alqawli daga magagganun da zaka faɗa ka ambaci Allah bil ghuduwi wal asali da safi kuma da yamma wala takummil ghafilin kar ka kasance daga cikin rafkanin yani abin da yake nufi ikra ya muhammad ma kunta imaman fi nafsi ya muhammad ka karanta abin da ke cikin ranka tabarruan ay mustaqinan yana nufin kana cikin kalkasar da kai wa khifa da kuma koyi tana mai jin tsoron azaban shi ay khawfun min azabi wa qala ad-dhahhak imam ad-dhahhak yace ma'ana ba abin da hadisin ke nufi ko aya ijhar bil qira'ati fi salati al-ghadati wal maghrib wal isha ayin tana nufin ka bayyana sallarka ko qira'anka a sallan asbahi da sallan maghriba da kuma sallan isha wa la takun bil ghafilin kada ka kasance daga cikin rafkanannu yani abin da yake nufi la taghfal an alqira'a kar ka rafkana daga barin karatu fi zuhri wal asri a lokacin sallan azhar da kuma la asr fa innaka tughfil qira'a fihima saboda zaka kana koyi karatu a cikin sallan azhar da kuma sallan asr kana da mukshari dai daga cikin malaman tafsiri kuma masana harshen larabci shine zamkashari ya fada rahimahullah Allah ya sarhama yace kaulu ta'ala fadan Allah da yace wa dhkur rabbaka fi nafsika tadarrua ka ambaci ubangijinka a cikin ranka kana mai kalkasar da kai wannan amun fil adhkari min qira'atil qur'ani wad du'a'i wat tasbih wat tahlil umarni ne ami wato umarni ne wanda ya tattaro komai da komai fil adhkar wajen ambaton Allah min qira'atil qur'an karanta alqur'ani wad-du'a yin addu'a wat-tasbihi yin tasbihi wat-tahlili da yin tahlili shine haylala wa ghayri dhalik da abin da kama da wannan kai shi tabarruan cikin kalkasar da kai wa khifa da kuma tsoron Allah mutabarrian halin kasancewa ka kana mai kalkasar da kai wa khaifan kana mai jin tsoro duna al-jahari ba tare da furta magana ba sai sha mu mutakalliman kalaman dunul jahari wato kana mai magana amma zancen da ba bayyana shi kake ba labban ka za su mutu li annal ikfa'a saboda yin abu a boye udkhalat al ikhlas wannan an shigar da shi a cikin ikhlasi cikin zuciya wa aqrabu ila husni tafakkuri kuma yafi kusantar da mutum zuwa ga kikkiawan tunani ka ambaci Allah bil ghuwi wal asal safa da yamma li shughuli hadhain al waqtayn saboda ka shagaltar da lokutan guda biyu waɗannan aw arada dawama ko kuma abin da yake nufi shine dawama a bisa ambaton Allah wa ma'ana bil ghuduwi dan yace bil ghuduwi bi awqatil ghuduwi lokuta na safiya wa hiya dal ghadawat shine sammako wala takun min al ghafilin karka kasance daga cikin rafkanannu min alladhina yaghfuluna an dhikrillah daga waɗanda suke rafkana daga barin ambaton Allah wa yalhuna anhu su kuma shagala qauluhu da yace bil ghuduwi ai awwalin nahar yana nufin farkon wuni wa qauluhu da yace bil asal jam'u asil asal jam'i ne menene guda ɗaya nashi shine asil wa huwa ma bainal asri wal maghrib shine abin da ke tsakanin sallar al'asr da magriba shi muke cewa yamma ko mu ce masmarice wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya sabbata gare shi yace mathalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit misalin wanda yake ambaton ubangijin shi da wanda baya ambaton ubangijin shi mathalul hayy wal mayyit misalin wanda yake da rai ne da kuma wanda yake matace ba sa zama daya wannan ga gawa ce a kunci wannan kuma mutum ne mai rai wanne zai fi zama mai amfani ga al'umma a wannan yanayi kaga ba sa misaltuwa duk wanda baya ambaton Allah to misalin shi kamar misalin gawa mataccen da baya da rai mai ambaton Allah kuma misalin mai rai ne wanda yake amfana al'umma sahabiyul hadis yan uwa sahabin da ya rawaito wannan hadisin shine Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais radiyallahu anhu Abu Musa wato al-kunya ce tashi akan cewa mutum al-kunya a ce masa misali Abu fulan ko Abu fulana baban wani ko baban wani amma menene sunan shi sunan shi Abdullah ibn Qais Allah ya yarda shi qauluhu ne shi mathalul ladhi mathalur rajulul ladhi yadhkuru rabbah misalun mutuman dake ambaton ubangiji shi bi nau'in min anwa'id dhikri da wani nau'i daga cikin nau'o'an ambaton Allah wa wajhu tashbihi bainal mayyit wal ghafil to menene fuskar kamantawa a kamanta mutum mai ko ce jahili rafkananne da mamaci tunda hadisin ya ce mana misalin wanda ke ambaton ubangiji shi kamar mai rai wanda yake rafkananne baya ambaton ubangijin shi kamar matace ne to idan kaji an kamanta wani abu da wani abu akwai fuskan alaka tsakanin su mun fahimta yanzu misali idan muka ji lalle wani zaki ne to ta wace fuska mace ga ya kama da zaki domin halittar shi idan halittar zaki shi a domin yana cin danyen nama irin yadda zaki ke ci a domin gashin jikin shi irin gashin zaki ne a menene alaka tsakanin mutumin da muke kallon mai karfi ne muka ce masa zaki saboda jarumta zaki dabba ce mai jarumta idan mutum ya kasance jarumi sai a ce masa zaki mun fahimta misali sai muka ji kawo wani jaki ne yaban shi muka yi ko zargin shi muka yi zargin shi muka yi akan cewa wani jaki ne saboda rashin fahimta baya gane abubuwa abin da ya kamata ya fahimta baya ganewa domin jaki dabba ce da ba ta fahimtar abubuwa to haka idan an kamanta mutum matacce da rafkananne fuskar da ta hada su shine adamul intifa ko ku adamun nafa'i rashin amfani wal intifa min kulli wahidin minhuma da kuma amfanuwa da kowane ɗaya daga cikin su saboda mutumin da yake matashi ba gudunmawa da zai iya baka to haka nan rafkanan ne shi ba wa yumkin ta iya yiwa an yura da bihi min qawlihi al hayy wal mayyit abinda ake nufi da cewa mai rai da mamaci al mawjud wal ma'dud abinda yake samanne da kuma wanda babu shi bi an yakuna shibhu adh-dhakir bil mawjud bi an yakuna shabaha adh-dhakir bil mawjud ya zama ya sifanta mai ambaton Allah da mutumin da yake nan wal ghafila rafkanan da kuma bil ma'dud da mutumin da babu shi fa kama annal mawjud lahu thamarat kamar abinda yake samanne ne yana da amfani fa kabalika adh-dhakir haka nan mai ambaton Allah lahu thamarat fi ad-dunya wal akhirah yana da thamarat wato shine amfani a duniya da kuma lahira wa kama annal ma'dud kamar yanda abinda babu shi laysa lahu shay'un baya da komai fa kadhalika al-ghafil haka nan rafkanan ne laysa lahu shay'un baya da komai shi ma la fi ad-dunya wala fi al-akhirah anan duniya da kuma lahira wato abin mamaki wallahi idan mutum ya zama rafkanan ne ko mutuwa yayi akan wato kamar mutane ba sa jin cewa ma ya mutu abinda nake nufi anan gurin rayuwar mutum na da kyau in ka mutu a san ka mutu ma'ana akwai gudunmuwa da kake ba musulunci sosai wanda da zaran ka mutu za a ce ito lalle ka ga wani shi ke aiki kaza aiki kaza aiki kaza yanzu babu shi yanzu mun kaddara lada nan masu kiran sallah kullun zaka da sautin lada ne na kiran sallah kullun na kiran sallah da zaran an ce ma ya mutu ka ji sautin wani wanda ba shi ba to yanzu fa ka san wani ya mutu domin lokaci yayi da zaka ji sautin shi amma yanzu ba shi bane to rafkanan ne ba da irin wannan mutanen da dabi'ansu halartar masallaci ayi sallah tare da su kullun zaka da fuskar wani fuskar wani fuskar wani to wanda baya zuwa masallaci ba ka ganin fuskar shi yana da rai ballantana in ya mutu wal masal fi asli kalamihim bil ma'ana kalmar al mathal a cikin zancen larabawa in an ce al mithl wa huwa an nazir wani misalin wani wato shine wanda akwai kamantakekeniya tsakanin abu kaza da abu kaza wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin sabbata gare shi ya fada cewa ala unabbiukum shin in ba ku labari man bi khairi a amalikum da mafi alheri a cikin ayyukanku wa azkaha aikin da yafi tsarkakuwa inda malikikum a wurin mai mallakar ku shine ubangijinku wa arfa'iha aikin da yafi daukaka fi darajatikum a cikin darajojinku wa khairin lakum min infaqi adh-dhahabi wal wariqi abinda yafi zama alheri gare ku sama da ce kun ce da zinari da azafa wa khairin lakum min an talqau aduwakum abinda shine mafi alheri gare ku sama da ku hadu da abokan gaban ku fatadribu a anaqahum ku doki wuyayen su wa yadribu a anaqakum su doki wuyayen ku ma'ana an gaya muku aiki mafi tsada mun sama da yaki qalu sahabbai suka ce bala eh ya rasulullahi a gaya mana qala sai manzo Allah ya ce dhikrullahi ambaton Allah wanda yayi naka ya maida hankali wajen ambaton Allah to yana da aiki mai kyau aiki mai tsarki aikin da zai daga darajar shi sama da a ce ya dau tsaban dinari da azurfa ya bayar don Allah sama da a ce ya hadu da abokin gaban shi suna doki in doka shi da shi shi yana kare musulunci wancan kuma na kare kafircin shi sahabiyul hadis sahabin da ya roce wannan hadisin shine Abu Darda Uwaymir ibn Amir radiyallahu anhu shine Abu Darda kaga shi ma wannan alkunya shine Abu Darda amma mai sunan Abu Darda shine Uwaymir wani abin mamaki Abu Darda ya fi shuhura da alkunya shi sama da sunan shi kamar yadda Abu Musa al-Ash'ari shi ma ya fi shuhura da sunan shi sama da alkunya shi ya fi suna da alkunya shi kai kamar Abu Huraira yanzu kana cewa Abu Huraira kowa a ilimin shi ya san Abu Huraira da ka ce Abu Musa al-Ash'ari kowa ya san shi Abu Darda kowa ya san shi amma faja'an sai ka ce mutum ya sunan Abu Huraira mai sunan shi sai mutum ya shi ya sunan Abu Musa al-Ash'ari sai mutum ya shi ya sunan Abu Darda sai mutum ya shi Abu Darda shine Uwaymir ibn Amir Allah ya dade shi yace inna dhikrullahi ta'ala ko inna dhikrullahi azza wajal ambaton Allah mai girma da daukaka afdalu min jami'il amal shine mafi fifi sama da dukkan ayyuka baki daya bal a wa adkal a'mal shine mafi tsarki a cikin ayyuka wa arfa'uha shine mafi daukakuwa lidaraja ga matakan daraja wa innahu afdalu min as-sadaqa saboda yafi sadaqa haythu qala ya inda manzo Allah ce wa khairul lakum min infaqi adh-dhahabi wal warqi shine mafi alheri gare ku saboda ku ciyar da zinari da kuma azurfa wa innahu afdalu min al-jihad a yafi jihadi haythu qala ya inda manzo Allah ce wa khairul lakum shine mafi alheri gare ku min an talqau aduwakum sama da ku hadu da abokan gaban ku fatadribu a anaqahum ku biju yayan su wa darbu a anaqil a'da'i jihad wato bugun wuyan abokan gaba shine jihadi wa afdalu min ash-shahada kuma yafi shahada haythu qala yayin da manzo Allah ce wa yadribu a anaqakum su biju yayan ku ku shahada li anna ash-shahadatu lafadila saboda shahada mafi tsada mafi daukaka an tabribal a'naq bil aidi an tabribal a'naq bi aidil a'da fi sabilillahi ta'ala wato shine ka duci wuya da hannaye na abokan gaba kuma wajen dauka addinin Allah qawlu da yace ala kalimatu tanbihi kalmar ala cewa ala unabbi'ukum kalma ce ta fadakarwa ka annal mutakallim kamar mai magana yunabbihu al-mukhatab yana fadakar da wanda yake magana ala amrin azim ash-sha'n abisa wani al'amari wanda sha'anin shi ne da girma gwari zahir al-burhani wanda hujja shi bayyananniya ce qawlu da yake unabbi'ukum kalmar unabbi'u min an-naba'i wa huwa al-khabar shine labari shi yasa Allah yake cewa amma yatasa'alun 'anil naba'i al-'azim wai akan me suke tambaya ne suna tambaya anin naba'i al-azim akan labari mai girma wa minhu an-nabi daga nan aka samu annabi wato mai ba da labari wa huwa mukhbirun min Allah ta'ala shine wanda ke bayar da labarin da ke dauke da sako daga Allah madaukakin sarki qawluhu ne shi wa khayr kuna bi ma'ana akhyar khayr wato abu mafi alheri li'anna lafzatay khairin wa shar saboda lafazi guda biyu lafazin khayr da lafazin shar yusta'malani fi mawdi'i af'al akan yi amfani da su a ma'aunin af'al litafdili ala sigatihi ma hakaza domin su nuna fadalan su ko fifikon su a bisa lafazin su wannan qawluhu da yace azka wa azka ay adhar min az-zakat wato daga kalmar az-zakat zaka wato zakka da muke magana akan ta addinanci shine tsarkake dukiya domin da Allah ce ku bayar da zakka ku bayar da zakka yana nufin at-tahara qala Allah ta'ala sai Allah yake faɗa cewa qad aflaha man tazakka haqiqa wanda ya tsarkaka ya rabauta ay taqahhara aw min an-nama ko kuma daga an-nama shine karuwa yuqalu ana cewa zakka zar'u idza nama zakka zar'u shukan ta girma idza nama in ta karu qawluhu da yace al-malik ismun min asma'illahi ta'ala suna ne daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki wal malik wal malik wal malik kulluha min al-mulki idan yace malik mamallaki wal maliku mamallaki wal malik mamallaki kulluha min asma'il mulk dukkan su sunayen Allah madaukakin sarki qawluhu da yace al-warik ay al-fibba ya nufin azurfa wato wannan kamar idan malin ya kama na hadisi kuma sai ya daukan kalmomin hadisin da yake ganin suna da bukatun yayi mana sharhi sai ya mana sharhin su domin ma'anan hadisin ya fito fili qawluhu bala da yace bala ay bala akhbirna abin da yake nufi i ba mu labari ya manzo Allah li'anna bala saboda bala muktassa bi ijabin nafi wato an ce bai kalmar bala don ba da ansa a tambayar da aka yi da sigar korewa misali yanzu inda zaka bada ansa akan alam nasharah laka sadrak sai ka ce bala alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil bala alaysa allahu bi ahkamil hakimin bala alaysa allahu bi kafin abda bala duk abin da akai tambaya shin ba abu kaza bane kaza to annan sai ka bada ansa da bala mun gane da kyau yanzu kamar mutum sunan ka Muhammad sai mutum ya tambaye ka ba kai ne Muhammad ba sai ka ce bala ni ne kai ne ma'aikacin abu kaza ah ni ba kai ne ma'aikacin abu kaza ba sai ka ce eh ni ne sai kai amfani da bala amma sai ce ba kai ne Muhammad ba sai ka ce na'am eh ba kai ne ba mun gane da kyau sai ce bala muktasabin istifhaman kana dalika nafyu aw khabara wannan korewar istifhami ne ko kuma ba da labari ne taqul fi jawabi man yaqul zaka iya fada dangane da bada ansa ga wanda yace lam yaqum zaidun zaid bai tashi ba aw alam yaqum zaidun shin zaid bai tashi ba sai ka ce bala mun gane da kyau can labari kake badawa zaid bai tashi ba ce bala eh bai tashi ba a shin zaid bai tashi ba sai ka ce masa ibala ai bala qadqa ya tashi wa minhu qawluhu ta'ala alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba qalu bala suka ce kai ne ai bala anta rabbuna yana nufin na'am kai ne ubangijinmu walau qalu na'am da sun ce na'am maimakon bala la kana kufran da ya zama kafirci idan da yace alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba sai suka ce na'am to da kalman ya zama kalmar kafirci da sun ba da ansa cewa eh ba kai ne ubangijinmu ba sai suka ce bala ma'ana kai ne na'am la'anna na'am saboda kalmar na'am muqarrara lima qablaha tana tabbatar da abin da ke gabanta nafyan kana aw ijaba korewa ce ko kuma ba da ansa illa an yuhmal ala al-urfi to sai dai abinda aka dauke shi a bisa harshen al'ada idan an ce kaza me ake nufi idan an ce kaza abin me ake nufi abinda bai ci karo da shari'a a shar'ance ba to wannan kuma sai a dube shi gurgurdan yanda ma'abuta harshen suke furta maganganun su dashi to ina ganin wurin ya kamata mu dakata kan wannan hadisin da fatan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya bamu ladan shi wanda muka kuskure kuma Allah ya ce mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalli kasar da kafirci da kafirci abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu cika da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya muna roƙon ki Allah ka ɗaukaka addininmu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yunkurin cutar da addininmu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙon ka ya Allah ka yi mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce ma muna roƙon ka ya Allah ka sa mu ƙarfin zukatanmu ka sa mu ƙarfin shaitani idan ajalin ya zo Allah ka ba mu cika da imani اللهم اجعلنا في الدنيا مقيمين وفي الآخرة مرحومين وبطاعتك عاملين وبكتابك مهتدين وبسنة رسولك آخذين وفي الليل قائمين وبالنهار سائمين ولنعمتك شاكرين ولآلائك حامدين وفي عبادك صالحين ومن البلاء محفوظين ومن الشدائد محجوبين وعند الموت فرحين وفي القبور ثابتين وفي النشور آمنين وفي الحوض واردين وفي الجنة سابقين ومن النظر إلى وجهك الكريم متمتعين وبرضوانك فائزين وعلى أعلى إليين ساكنين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.